mun karanta gabar da take bayyana rasuwar babban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato Abu Talib wanda ya kasance yana ba da kariya da kulawa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma bai gushe ba yana ba da wannan kariyar har ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala sai dai kuma ya koma ga Allah ba tare da ya karbi wannan addini na musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi ba saboda hikimomi waɗanda suka hukunta Ubangiji subhanahu wa ta'ala bisa ga waɗannan hikimomi bai kaddara masa karɓar musulunci ba. Mun duba wani sashe na hikimomi ɗin da suka sanya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kaddara rayuwar Abu Talib a addinin mutan Makka na bautan gumaka da kuma mutuwarsa kan wannan addini na bautan gumaka. Mawallafin wannan littafi ya bayyana mana cewar Allah maɗaukakin sarki bai hukunta wa Abu Talib karɓan musulunci ba da kuma da yawa daga cikin waɗanda suke da dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta jini ɗan ƙabilarsa ƙabilar Banu Hashim saboda kar mutane su ɗauka cewar annabi shi da danginsa wani matsayi suke nema ya sanya shi ya zo yake da'awar cewa shi annabi ne shi manzo ne. To dan Allah ya toshe wannan kafa da za a iya sukar da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ita sai bai hukunta Abu Talib da ire-irensa waɗanda suke da kusaci da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun karɓi musulunci ba. Sannan malamai suna cewa bayan wannan akwai kuma wasu hikimomi wanda Allah shi ya bar wa kansa sani waɗanda da su ne Allah subhanahu wa ta'ala bai ƙaddara wa Abu Talib karɓar wannan addini na musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi ba. Sa'annan kuma Allah ya ɗauki rayuwarsa tun ma gabanin annabi ya koma Madina ya je ya kafa daula ta musulunci. Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki rayuwar wannan babba nasa Abu Talib. To inda za mu tashi sakin layi na biyu a shafi na 75 a littafi wanda yake irin nawa ya ce wa qad samma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hadha al-aam alladhi faqada fihi zawjahu wa 'ammahu 'aam al-huzn. Mawallafin wannan littafi na Nurul Yaqin yace kuma haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kira wannan shekarar da ya rasa matarsa cikin shekarar kuma ya rasa babbansa cikin shekarar manzon Allah ya kira shekarar da shekarar bakin ciki amal huzn. Ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira shekarar da shekarar bakin ciki domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasa mutane da suke mafi muhimmanci a rayuwarsa har guda biyu. Na farko matarsa wacce ta masa dukkan halacci ta sadaukar masa da dukiyarta ta zamanto tamkar tasa yana da abin da ya ga da tsare masa ya zauna tamkar gidansa zuciya saki babu tunanin me zai je. Baya ga haka ta haifa masa ƴaƴa har guda shida sa'annan kuma ta yi ta masa hidima da ɗawainiya kullum son barka kullum addu'a ta alheri hatta koma ga Allah. Ka san wannan ko shakka babu zai taba zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama matar da ba kuma yi zaman lafiya sosai da ita ba ta koma ga Allah zaka jira dadi ina ya ga mata irin wannan da ta rungumi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk wani abu da zai daga masa hankali sai inda karfinta ya kare idan ta ga hankalinsa ya tashi duk wata dabara da hanya da za ta bi ta ga hankalinsa ya kwanta tana kokarin haka ne to kaga wannan ko shakka babu komawarta ga Allah rasuwarta wannan abu ne wanda zai taba zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan kuma bayan rasuwarta da kadan babban sa Abu Talib shi ma ya bita Abu Talib kuma a makon da ya gabata majalisin da ya gabata mun bayyana cewar tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana dan shekara 8 yake kula da manzon Allah yake bada kariya wa manzon Allah kular da yake yi wa manzon Allah baya yi wa ƴaƴansa da ya haifa na cikin sa sa'annan kuma duk wani kalubale da ke tinkarar manzon Allah yana fito na fito da wannan kalubale makiya da abokan gaba da magafta da suke kokarin ganin bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa kafar wando ɗaya da shi sai zamanto duk wani wanda zai shafi annabi da cutarwa Abu Talib sai ya ga bayansa baya raga masa baya daga masa kafa wannan yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna lami lafiya ba cuta ba tsangwama ba cutarwa to shi ma a wannan shekara ya rasu to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda mawallafin wannan littafi ya bayyana ya kira shekarar da shekarar bakin ciki to amma zance mafi rinjaye kiran wannan shekara da annabi ya rasa matarsa kuma ya rasa babbansa mutane mafiya muhimmanci a rayuwarsa malamai na tarihi ne suka kira shekarar da shekarar bakin ciki ba annabi ba malaman sira da tarihi su ne suka kira wannan shekarar da shekarar bakin ciki za ta zamanto shekara ta 10 bayan fara yi wa annabi wahayi shekara ta 10 bayan fara yi wa annabi wahayi malaman tarihi sun mata lakabi da shekarar bakin ciki me yasa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasa mutane wanda suke mafiya muhimmanci a rayuwarsa wanda hakan ya taba zuciyarsa kwarai da gaske to bayan rasuwar Abu Talib babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wane ne ya mai gurbin Abu Talib wajen ba da kula da kariya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ibn Kathir a cikin littafinsa Al-Bidayatu wan Nihaya babban kundi ne na tarihi mujalladi ne wanda bai gaza 15 ba wanda ya tattaro tarihi na musulunci tun daga halittar annabi Adam da halittar sammai da kasai tun daga nan ya dauko bayani kan tarihi ya biyo baya da bayani kan tarihin annabi Adam alaihi salam da ƴaƴansa da annabawan da suka zo gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ya zo kan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya ga nan ya zo tarihin kalifofin manzon Allah guda hudu Abubakar Umar Uthman Ali baya ga haka ya biyo baya da tarihin dan sayyidina Ali shine Al-Hasan wanda ya karbi jagoranci gurin mahaifinsa da kuma yanda ya sallama jagorancin wa sayyidina Muawiya wanda yayi tarihin Muawiya da zamanin Muawiya da daular Umayyawa wacce daga cikin ta Muawiya ya fito tsawon shekara 20 da sayyidina Muawiya yayi yana jagoranci duka ya kawo cikin tarihin sa littafin sa Al-Bidaya wan Nihaya yazo ya biyo baya da tarihin daular Abbasiyawa har zuwa zamanin da ya rayu shi Ibn Kathir ya rasu a karni na farko-farkon karni na 8 shekara na 700 da wani abu wannan kundi ne sosai a cikin wannan littafi nasa ya hakaito cewar bayan rasuwar Abu Talib wanda ya maye gurbin Abu Talib wajen ba da kariya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga tsangwama da cutarwar Quraishawa shine babbansa Abu Lahab wanda Allah ya saukar da sura yana zarginsa tabbati yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ibn Kathir ya kawo riwaya duk da riwayar da ya kawo babu isnadi kaga riwaya ce mai rauni ke ya kawo riwaya kan cewar wanda ya mai gurbin Abu Talib wajen ba da kariya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cutarwar mushrikan Makka Quraishawa shine Abu Lahab tunda Abu Lahab ai shi ma baffa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to Abu Lahab yana ga kamar yadda Abu Talib yake baffa ga manzon Allah shi ma baffansa ne to tunda yanzu Abu Talib ya koma ga Allah kuma shi ke ba da kariya da kulawa manzon Allah to yanzu shi zai mai gurbin sa shi ma a matsayin sa na babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Abu Talib da Abu Lahab yanayin su ba iri ɗaya bane akwai bambanci bambance-bambancen da ke tsakanin Abu Talib da Abu Lahab na farko shi Abu Talib wannan addini na musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ya fahimci cewa shine addinin gaskiya sabanin Abu Lahab Abu Lahab shi yana kallon addinin da yake kai na shirka na bautan gumaka ba addinin da yake shi wannan na farko ke sannan abu na biyu shi Abu Lahab mutum ne wanda yake da kabilanci mutum ne wanda yake da ta'assubanci wanda wannan ya taimaka masa wajen dasa gaba da kiyayya tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa manzon Allah dan uwansa sabanin Abu Talib shi yadda yake jin manzon Allah a cikin zuciyarsa ya fi yadda yake jin ƴaƴansa na cikinsa da ya haifa cikin zuciyarsa kaga waɗannan duka bambance-bambance ne tsakanin Abu Talib da Abu Lahab ta yadda ba yadda za a yi Abu Lahab ya iya maye gurbin Abu Talib a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kamar yadda Ibn Kathir ya kawo cikin Al-Bidayatu wan Nihaya cewar bayan rasuwar Abu Talib Abu Lahab ya yi yunkurin rungumar ba da kula da kariya wa manzon Allah kamar yadda Abu Talib yake yi to amma mutan Makka tunda sun san wane ne Abu Lahab sun san ina ne lakonsa ta ina za su bi su yi nasara wajen hada gaba tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sun yi wannan kai kawon kuma hakar su ta cimma ruwa sun yi nasara wanda in Abu Talib ne ba zai taba yadda ba za su iya taba sanya gaba tsakaninsa da manzon Allah ba za su iya taba sanya kiyayyar manzon Allah cikin zuciyar Abu Talib ba sabanin Abu Lahab lokacin da Abu Talib ya rasu mutan Makka suna ta murna mushrikan Makka suna ga yanzu fa dama ta samu su gama da manzon Allah dama mai kawo musu cikas shine babbansa Abu Talib yanzu kuma ya mutu sai su ga wane ne zai shiga tsakaninsu da annabi mai raba su da annabi sai Allah sai sun ga bayan annabi sun lashi takobi sai sun gama da shi za a wayi gari ba amansa ba labarinsa sai ya zama tarihi a garin Makka sai dai a zo ana labari ai an yi wani matashi sunansa Muhammadu ya zo yana cewa Allah ya aiko shi ai duk an gama da shi ba amansa ba labarinsa wannan shine burinsu. to wannan planning da tsari da suke yi ya taba zuciyar Abu Lahab, saboda yana ga annabin nan fa jinin sa ne, yana da dangantaka da shi. To me zai sa mutanen nan su dinga kokarin ganin bayan sa, har ma yanzu murna suke babban sa ya rasu, suna ga dama ta samu yadda za su gama da shi. To sai fusata Abu Lahab, sai fusata yadda ya ga suna shiri suna tanadi na kokarin ganin bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai fito sai ya hau kan dutsen Safa yace na ga wanda ya isa ya musguna masa, Muhammadu fito kai abin da kaga dama, in ga wanda ya isa ya taba shi kallon banza ma aka masa, sai na sa kafan wando ɗaya da wanda ya masa kallon banza. Ai shi ma ɗa ne, kuma ɗan Makka ne, kuma ba Quraishi, to taya za a yi a tsangwame shi a takura masa? Wa aka takura wa in ba shi ba? Saboda haka a hirdinku in ga wanda ya tsangwame shi. To suka ce Abu Lahab, in ka san wata baka san wata ba. Sai aka samu wasu mutane guda biyu a cikinsu, cikin jigajigan mushrikan Makka, da Uqbatu bin Abi Mu'ayth, wannan babban mushriki ne wanda bayani a baya ya gabata a kansa dangane da cutar wanda ya yi wa annabi, sannan da Abu Jahal, Abu Jahal shi ma bayani ya gabata a kansa dangane da nau'ukan cutarwa da yi wa annabi, kusan ma a inda muka yi karatu dangane da cutar da annabi da aka yi shi ne aka fara magana a kansa, aka yi ta kawo kala na cutarwa da ya yi ta wa annabi, kala-kala, nau'i-nau'i, iri-iri. Waɗannan mutane guda biyu, da Uqbatu bin Abi Mu'ayth da Abu Jahal, sai suka lallaba, sai suka je suka samu Abu Lahab, babban annabi ke da ya fito ya yi barazana, ya buɗe ido ma duk wani wanda zai takura wa manzon Allah cikin garin Makka, saboda wai Abu Talib ya rasu. Sai suka lallaba suka same shi, suka ce to ai kai Abu Lahab, inda ka san maganar da Muhammadu yake akan mahaifinka Abdul Muttalib, da ba za ka fito kana kumfan baki a kansa ba. Yace wata magana kuma yake akan mahaifina? Suka ce je ka tambaye shi mana kaji. Abu Lahab sai ya zo sai samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ce me za ka faɗi ne kan mahaifina Abdul Muttalib, inda Abdul Muttalib ai kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Abdul Muttalib, abin da zan faɗi a kansa yana kan addinin mutanensa, kuma ya mutu kan addinin mutanensa. Sai duya abinsa sai dai same shi, sai ce to me a ciki dan ya ce yana kan addinin mutanensa? Yi a kan addinin mutanensa yake ƙarya yayi, kuma ya mutu kan addinin mutanensa, a kan addinin mutanensa ya mutu, to ƙarya yayi? Sai suka ce to ka tambaye shi ka ce menene makoman Abdul Muttalib, ka je ka tambaye shi. Abu Lahab sai dawo sai sake samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace Muhammadu menene makoman mahaifina Abdul Muttalib? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace makomarsa irin makomar mutan Makka waɗanda suke bautan gumaka. Yace metece makomar mutan Makka? Annabi yace wuta mana. Yace la ila, kenan babana dan wuta ne kake nufi? Annabi dai sai ya shiru bai kara komai ba, shi dai ya isar da sako sallallahu alaihi wasallam. Yace to ai kuma ba ma su bane za su ga bayan ka, ni ne zan ga bayan ka, me raba ni da kai sai Allah? To daga nan sai ya dasa gaba da kiyayya tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai aka wayi gari gabar da Abu Lahab yake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama, babu cikin Qurayshawa wanda yake masa irin wannan gaba. Ta sama sai ta zama ta ninka tasu ninkin baninkin. To wannan riwayar Ibn Kathir ya kawo ta a cikin littafinsa Al-Bidaya wan Nihaya, duk da cewar riwayar ba ingantacciya ba ce, riwaya ce wacce take mai rauni. To kenan yanzu abin da za mu fahimta a wannan gabar ƴan uwa shine annabi dai yanzu mai bashi kariya shine Allah. amma a cikin Makka kam babu wani wanda yake bayan sa. Dama shi ma Abu Talib din Allah ne ya hukunta ya bada annabi kariya, ya ci gaba da bawa annabi kariya dan annabi ya ci gaba da yada addinin nan da Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shi. To shine anan yake ce mana walamma mata Abu Talib nalat quraishun min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ma lam yumkinuha nailuhu fi hayati Abi Talib lokacin da Abu Talib ya rasu, Quraishawa sai suka dinga cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, cutar wadda ba su iya yi wa annabi ba a lokacin da Abu Talib yake rayu. Tunda yanzu shi ma Abu Lahab da a farkon al'amari ya lashi takobin kula da manzon Allah da bashi kariya, yanzu an hada shi da manzon Allah, ya janye jikinsa shi ma ya shiga cikin sahun masu cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To shine anan mawallafin wannan littafi yake bayyanawa cewa bayan rasuwar Abu Talib, Quraishawa sun cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cutarwar da ba su yi masa ba a lokacin da Abu Talib yake rayu. Yace washtadda al'amru alaihi, al'amari ya tsananta na cutarwa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzon Allah ya zamanto ba shi da sukuni, ba shi da sakat, saboda yanda suka sa shi a gaba suna kokarin ganin bayansa sallallahu alaihi wasallam. Yace hatta kanu yunthiruna turaba ala ra'sihi wa huwa sa'i, hatta kai su ga idan annabi sallallahu alaihi wasallama yana tafiya a cikin garin Makka, duk inda ya shiga za a ɗebi ƙasa ana watsa masa a kansa, duk layin da ya shiga za a ɗebi ƙasa ana watsa masa a kansa, duk hanyar da ya bi za a ɗebi ƙasa ana watsa masa a kansa sallallahu alaihi wasallama. A nan ƴan uwa za mu fahimci cewa wannan sunna ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin bayinsa. Duk wanda ya ce zai rungumi gaskiya ko zai yi riko da gaskiya kuma ya yi ƙoƙarin yaɗa gaskiyar, to sai ya haɗu da magabta, sai ya haɗu da makiya, abokan gaba kuma an yi ta cutar da shi, cutarwa iri-iri. Za a cutar da shi cutarwa ta fatar baka, za a masa laƙabi iri-iri munana, har sharri ma sai an masa, kamar yadda aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi duk inda zai fito ya kama hanyarsa cikin garin Makka, to in ba a watsa masa ƙasa a nan ba za a watsa masa ƙasa a can a kansa. Wannan na daga cikin irin cutarwar da suka yi ta yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan rasuwar Abu Talib. Wa yad'una awsakha shati alaihi fi salati, za su je su ɗebo ƙazanta na akuya, tumbin akuya, za a yanka akuya a zubar da tumbinta, abin da ke cikin tumbin, sai su je su ɗebo wannan ƙazanta. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah, ya yi ruku'u ko ya yi sujjada, sai a zo a zuba masa. Wani lokaci ma in an yanka akuyar, maimakon a je a zazzage abin da ke cikin tumbinta na ƙazanta na abincin da ta ci, ya narke, ya daskare, ya ture, yana wari, maimakon a je a zazzage shi a bola, sai a zo a zazzage a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yana jikin ɗakin Ka'aba yana sallah. Wannan in ba a mance ba a baya mun karanta irin cutar wadda aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, za a zo da tumbin saniya ko tumbin raƙumi ko na akuya a zazzage masa a kansa, yana jikin ɗakin Ka'aba yana sallah. Abu Lahab Abu Jahal ya yi wannan, ana biki a wani gida cikin wata ƙabila, ya ji cewa an soke raƙumi, ya garzaya da suka je suka zubar da abin da ke cikin tumbin raƙumin, sai ya kwaso, annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah, ya zo ya zuba masa a kansa, annabi sai bai ɗago ba, sai suka fara ihu suna shewa. na izgilanci wa annabi wanda suke ediyan gurin cikin Qurayshawa. Wani sai garzaya sai je gaya wa ƴarsa Fatima cewa ga irin wulakancin da ake yi wa mahaifinki. Tazo ta karkade ta goge wa annabi sallallahu alaihi wasallama ta fiskance su tana gaya musu maganganu wanda suke masu zafi. Wannan duka na daga cikin nau'ukan cutarwa da aka yi ta yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bayan rasuwar babbansa. Sannan daga cikin misalan irin waɗannan cutarwa ya ce wa ta'allaqat bihi kuffaru quraish marratan yatajadhabunahu wa yaquluna lah anta alladhi turidu an taj'ala al-alihata ilahan wahida. Yace wa ta'allaqat bihi kuffaru quraish marratan, kafuran Qurayshawa wani lokaci sau daya sun sanya mayafin manzon Allah sun ratayo shi ta baya. Yatajadabunahu suna jansa, wa yaquluna lahu suna ce masa anta alladhi turidu an taj'ala al-alihata ilahan wahida, kai ne kake so ka sanya alloli su zama Allah daya. Suna da alloli jikin ɗakin Ka'aba da suke bautawa, sannan suna da alloli cikin ɗakin Ka'aba da suke bautawa, suna da na'ila Allah su ce, suna da asaf Allah su ne, suna da manaf Allah su ne, suna da huban Allah su ne, ga su lata, ga su uzza, waɗannan duka allolin su. To cikin ɗakin Ka'aba kawai suna da gumaka guda 360. To annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yana cewa la ilaha illallah. Mecece ma'anar la ilaha illallah? Babu wani Allah sai Allah shi kadai, ma'ana babu wani abun bauta. Waɗannan ai duka ababen bauta ne. Na ila abar bauta ce, isaf abar bauta ce, uban abun bauta ne, uzza abar bauta ce, lata abar bauta ce, manata abun bauta ne, manaf abun bauta ne. To amma annabi sai ya ce la ilaha, babu wani abun bauta, babu wani Allah, waɗannan allolin duka ba alloli na gaskiya ba ne, na ƙarya ne, illallah Allah shi kadai shi ne Allah, shi kadai ne abun bauta. Dalika bi anna allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Allah shine gaskiya, bautarsa ita ce ta gaskiya, wani wanda ba Allah ba wanda suke kira suke bautawa bautarsa ta ƙarya ce. To shine suke mayar masa da martani, anta alladhi turidu an taj'ala al-alihata ilahan wahidan, kai ne wanda kake so ka sanya alloli, gashi muna da alloli da yawa, kai kuma kana so ka takaita allolin ne zama kwaya daya. Wannan zai nuna mana mutanen nan tunda Laraba ne sun fahimci ma'anar la ilaha illallah. Idan an ce la ilaha illallah, mecece ma'anar la ilaha illallah? Ka jingina duk wani abu wanda ba Allah ba, ka takaita Allah da bauta, wannan ita ce ma'anar la ilaha illallah. To kuma abin da annabi ya gaya musu kenan, ya ce ya qaumi qulu la ilaha illallah tuflihuna, ya ku mutane na ku faɗi wannan kalmar, in kun faɗa za ku rabautu duniya da lahira. Sai suka ce a ja'alil alihata ilahan wahida, kin yanzu za a sanya alloli da yawa da muke da su a takaita su a sanya su kwaya ɗaya kawai? Inna hadha la shay'un ajab, kai lalle wannan abun mamaki ne, ta ya za a takaita Allah da mashi shi kadai, a jingina duk wani Allah da muke da shi, duk allolin da muka samu iyaye da kakanni na bautawa mu jingine su mu faka su mu takaita bautan mu Allah shi kada, wannan abun ban mamaki, iyayen mu ba su yi haka ba. Ma sami'ina bi hadha, wannan ba mu ji ba gurin iyaye da kakanni, ka zo mana da bakon abu, ka zo mana da sabon. Amma da yawa ƴan uwa, da yawa daga cikin musulmi a yau zaka ga mutun yana faɗin la ilaha illallah amma yana sawa Allah kishiya, yana ɗaukan haƙƙin Allah yana ba ma wani, ya dauki hakkin Allah subhanahu wata'ala babu wani. Musulmi ne yana sallah kuma yana faɗin la ilaha illallah amma bai san ma'anar la ilaha illallah ba, bai san abin da la ilaha illallah ta kunsa ba. To a nan gurin Quraisha wannan sun samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun ratayo shi da mayafinsa, sun daure shi suna fisgansa, suna ce masa kai ne wanda ka sanya alloli su zama kwaya daya, Allah kwaya daya kawai a takaita su, suna fisgan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yace fa ma taqaddama ahadun min almuslimina hatta yukhallisahu minhum lima hum alaihi min adh-dha'fi illa Abu Bakar, babu ɗaya daga cikin musulmai da ya taho don ya kwaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga mushrikan nan da suke fisga annabi, sun daure shi da mayafi suna fisgarsa. Domin a riwayar da ta zo wacce Imam Ad-Darimi ya fitar da ita a cikin littafinsa As-Siratun Nabawiyya wa akhbarul khulafa, ya kawo bayanin sama da yadda aka kawo mana anan. Yace Qurayshawan Makka wata rana sun hadu a jikin ɗakin Ka'aba, jikin maqamu Ibrahim. Maqamu Ibrahim, duk wanda yaje aikin hajji ko umra ya san maqamu Ibrahim. Maqamu Ibrahim anan ne Allah ya ce mana wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla, kuma ku riki maqamu Ibrahim ya zama a matsayin gurin sallah bayan kun kammala tawafi. Wannan shawari ne na Sayyidina Umar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yi tawafi jikin ɗakin Ka'aba. Sai Sayyidina Umar ya ce ya Rasulullah, me zai hana ka riki maqamu Ibrahim ya zama gurin sallah, dume da cewa Annabi Ibrahim shine ya gina ɗakin Ka'aba. Uku bata sai tashi Annabi yana sallah, sai ya je samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya sanya mayafinsa ya ratayo wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya fisgo shi har sai da Annabi ya kifi akan gwiwoyinsa. Sauran musulmai waɗanda sun shiga musulunci amma suna da rauni, suna kallon abun, suna kyama abun, ba sa son abun, amma ba ɗaya daga cikinsu da zai iya zuwa ya taimaki Annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da wannan cutarwa da Uqbah bin Abi Mu'ayth yake masa a taqtuluna rajul, shin yanzu za ku kashe mutum dan kawai ya ce Ubangiji na shine Allah, wannan shine dalili kawai da zai sa ku kashe shi? Ya fisgi wannan, ya tura shi gefe, ya fisgi wancan, ya tura shi gefe, ya hankata shi, ya shizge wannan mayafi da ake jan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi, yayi wurgi da shi a gefe, yana cewa a taqtuluna rajulan an yaqula rabbiy Allah, shin yanzu za ku kashe mutum kawai dan ya ce Ubangiji na shine Allah? Urwat ibn Zubair, ɗaya daga cikin manyan tabi'ai na musulunci, ya samu Abdullah ibn Amr ibn al-As, yake tambayarsa ya bashi labari game da mafi girman cutarwa da mushrikai na Makka suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama. To shine sai bashi wannan labari, yace Annabi ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah jikin ɗakin Ka'aba. Uqbah bin Abi Mu'ayth ya zo da mayafi, ya shaƙe wuya Annabi, ya fisge shi har sai da ya sauka a kan gwiwoyinsa, babu wani wanda ya iya zuwa ya taimaki Annabi sai Sayyidina Abu Bakar. Ya zo ya hankaɗa shi gefe, ya fisge mayafin, ya yadda shi a gefe, yana cewa a taqtuluna rajulan an yaqula rabbiy Allah, shin yanzu za ku kashe mutum kawai dan ya ce Ubangiji na shine Allah? To waɗannan duka suna daga cikin misalai na cutarwa da mutanen nan suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama bayan rasuwar babbansa. To bayan Sayyidina Abu Bakar ya yi wannan, Annabi sai ya ci gaba da sallarsa. Dama sallah yake yi, Uqbah bin Abi Mu'ayth ya zo da wannan mayafi ya shaƙe wuyan Annabi. To da Sayyidina Abu Bakar ya zo ya fisge mayafin, ya yadda mayafin a gefe, ya hanka da Uqbatu bin Abi Mu'ayth gefe, annabi sai ya ci gaba da sallarsa. Hakanan shi annabi damuwarsa ibadarsa, ba damuwarsa na wahala, na wannan ba shi bane damuwa annabi, ba ita bace damuwa annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya ci gaba da sallarsa har ya kare sallarsa. Bayan ya idar da sallarsa, sai taso, sai zo gurin da mutanen nan suke zaune, mutan Makka. An bayyana mana cewa suna zaune a makamu Ibrahim, ƙarƙashin inuwar ɗakin Ka'aba. Suna zaune, sai annabi yake ce musu, ya ku taron Qurayshawa, na rantse da wanda raina ke hannunsa, na rantse da wanda ran Muhammadu ke hannunsa, ya rantse da Allah ke. Ya ce, Allah maɗaukakin sarki bai aiko ni da komai gurinku ba face yanka, sai nuna yatsarsa zuwa ga wuya yana dirzawa. To a nan sai suka sha jinin jikinsu, suka ga duk irin abin da aka yi wa annabi na cutar wannan, amma annabi bai tsorata ba, annabi bai firgita ba, ya zo yana tsawatar musu, yana tsoratar da su. Sai Abu Jahal ya faɗi wata kalma da take nuna cewa sun tsorata. Annabi sallallahu alaihi wasallama sai kama hanyarsa ya tafi, ba tare da ya nuna tsoro ko firgici dangane da wannan cutarwar da suka masa. To waɗannan dalilai duka sun sanya annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara tunanin cewar zai yi wahala ya samu dama na yaɗa wannan addini na musulunci a garin Makka, saboda su mutan Makka ba za su bar shi ya isar da saƙon ba, kai ba ma ya isar da saƙon ba, shi kansa ya yi ibadar ba za su bar shi ba. To yaushe zai samu damar isar da wannan saƙo? Annabi sai fara tunanin to menene mafita. Saƙon nan dai dole ya isar da shi, tunda Ubangijinsa ya aiko shi da shi. Su kuma mutanen nan sun ƙi su bar shi ya isar da saƙon. To wace hanya zai bi ya samu damar isar da wannan saƙo na Ubangijinsa? To shi ne annabi ya yi tunanin cewar me zai hana ya je gari wanda yake mafi kusa da garin Makka, ta yiwu in ya yi sa'a mutan garin suka fahimce shi, suka karɓi da'awarsa, zai zamanto ya samu santa na yaɗa wannan da'awar tasa. Kenan wannan ɗan uwa yake nuna duk wani wanda zai yi da'awa ko zai yi karantarwa, idan bai samu goyon baya daga gurin mutanen da yake karantarwa ba, ko yake yi wa da'awa, to da'awar tasa ba za ta gudana yadda ya kamata ba. Karantarwar tasa ba za ta samu karɓuwa ba, ba zai ma samu damar karantarwa ba, matuƙar mutanen da yake karantarwa ba su karɓi karantarwar tasa ba, ba su fahimce shi ba, to ba zai samu sake ba. Kenan mai karantarwa, mai da'awa, yana da buƙatuwar ya samu goyon baya daga gurin mutanen da yake yi wa da'awa, daga gurin mutanen da yake karantarwa. Wannan shi zai ba shi damar karantarwa yadda ya kamata. Wannan shi zai sa bayan mutanen da yake karantarwa din zai iya tsallakawa ya je makota su ma ya karantar da su, idan ya samu goyon baya daga gurin mutane waɗanda yake karantarwa. Amma in bai samu goyon baya ba, karantarwarsa ba za ta samu karɓuwa ba, ba zai ma samu nutsuwar karantarwar ba. To shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tunanin kan cewar ya je gari wanda yake mafi kusa da garin Makka, in har mutanen suka fahimce shi, to nan sai ya zama masa kaman santa na yaɗa da'awarsa. To wani gari ne annabi sallallahu alaihi wasallama yayi tunani? To shi ne babin da za mu shiga a yanzu. Ya ce hijratu Ta'if, hijirar annabi da ya zuwa garin Ta'if. Kenan annabi ya bar garin Makka ya tafi garin Ta'if. Me yasa shi tafiya garin Ta'if? Saboda dalilai guda biyu da za mu zo mu gansu a nan gaba. Tunda mutan Makka yanzu sun ƙi su karɓi da'awarsa, na farko kenan. Na biyu, sun ƙi su bar shi ya yaɗa da'awar, tunda ko da ba su karɓi da'awarsa ba, to su bar shi mana ya yaɗa ta. Na farko sun ƙi karɓar da'awarsa, na biyu sun ƙi su bar shi ya yaɗa da'awar, na uku abin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi da shi, shi karan kansa sun ƙi su bar shi ya aiwatar da shi, ya zartar da shi. To shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tunanin ya tafi fa'i. Yace falamma ra'a alaihi salatu wassalamu istihanata quraishin bihi arada an yatawajjaha ila taqifin bit-ta'if. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaga wulakancin Quraishawa gare shi, yanda Quraisha ke wulakanta shi, yanda Quraisha ke cin zarafinsa, arada an yatawajjaha ila Taqif, sai yayi nufin ya fiskanci kabilar Taqif. Tunda Quraishawa, kabilar Quraishawa, su sun ki karbar da'awarsa, suna cin zarafinsa, suna wulakanta shi. To sai yayi nufin ya fiskanci kabilar Taqif bi Ta'if, wacce take garin Ta'if. Garin Ta'if gari ne wanda yake kudu maso gabashin Makka, gari ne wanda yake kudu maso gabashin Makka. A wancan lokaci cikin garuruwan da suke kusa da Makka, Ta'if, garin Ta'if yafi kusa da garin Makka. To shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tunanin tafiya Ta'if. Yarju minhum nusratahu ala qaumihi wa musa'adatahu hatta yutammima amra rabbih. Annabi sallallahu alaihi wasallama sai tunanin ya fiskanci kabilar Taqif, wacce take garin Ta'if, wanda yake fatan ya samu agaji da taimakon mutanen garin Ta'if akan mutanansa. Su wane ne mutanansa? Quraishawan Makka. Inda Quraishawan Makka ai mutanen Annabi, ya kai suka zama mutanen Annabi, kabila ɗaya suka fito daga Annabi, da Annabi. Annabi ba Quraishi ne, su ma Quraishawa ne, kaga mutanansa. To ya tafi Ta'if fatan ya samu taimakon mutanen Ta'if akan mutanansa, da suka ki karban da'awar da yazo musu da ita, suka ki karban addinin da yazo musu da shi, shine addinin Musulunci. Ya samu agaji da taimakon mutanen Ta'if akan mutanansa, wato Quraishawa, domin ya samu daman cika umurnin Ubangijinsa. Menene umurnin Ubangijinsa? Shine isar da wannan addini na Musulunci. Allah a cikin Alkur'ani ya ce masa, kum fa anzir wa rabbaka fa kabbir wa thiyabaka fa tahhir wa rujza fahaj. Allah ya ce Annabi, tashi ka je kai gargadi, kai wa'azi, ka kira mutane zuwa ga addinin Musulunci. To mutanen Makka kuma sun hana Annabi wannan damar. To shi yasa sai ya fiskanci Ta'if, ya tafi Ta'if, la'alla ya samu damar isar da wannan sako na Ubangijinsa, yaɗa wannan addini na Musulunci. Li'annahum aqrabun nasi ila Makka, saboda su mutanen Ta'if su ne suka fi kowa kusanci ga Makka. Wato cikin mutane ba wanda ya kai mutanen Ta'if kusanci da garin Makka. Shi yasa Annabi ya tafi Ta'if, bai tafi wani gari ba banda Ta'if, saboda kusacin garin Ta'if da garin Makka. Walahu fihim khu'ula, sannan har ila yau Annabi yana da kawune a garin Ta'if. Kenan yanzu mun fahimci dalilan da suka sanya Annabi tafiya Ta'if, bai tafi wani gari ba banda Ta'if, dalilai ne guda biyu. Dalili na farko, garin Ta'if shine garin da yafi kusa da garin Makka. Dalili na biyu, akwai kawunan Annabi a garin Ta'if. Kenan Annabi yana tsammani idan ya je, kawunan nan nasa za su taimake shi wajen ba shi gurbi da zai zauna ya samu damar yaɗa wannan da'awa da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya aiko shi da ita. To ta ya aka yi mutanen Ta'if suka zamanto kawunan Annabi? An ce kawunai ba su ne dangi na mahaifiya ba, sabanin babbanu ko su kuma dangi ne na mahaifi. To mahaifiyar Annabi tana da alaka da Ta'if ne? Bata da alaka da Ta'if. Ita ma 'yar Makka ce, Amina, Aminatu bintu Wahab, ita ma 'yar Makka ce, bata da alaka da Ta'if. To me yasa a wannan gabar mawallafin wannan littafi ya bayyana mana dalili cikin dalilai da suka sa Annabi fiskantar Ta'if, saboda Ta'if, wanda suke zaune a Ta'if kawunan Annabi. Ya bayyana mana ta yaya suka zama kawunan Annabi. Ya ce, fa inna umma Hashim bin Abdi Manaf atikatu Sulamiyya min bani Sulaym bin Mansur wa hum hulafa'u Thaqif. Wannan shine bayani. Yace saboda mahaifiyar Hashim, wace ce mahaifiyar Hashim? Ita ce Atikatu Sulamiyya. Ta fito da kabilar Banu Sulaym. Kabilar Banu Sulaym kuma a garin Taif take zaune. Akwai yarjejeniya tsakaninta da ƴan asalin garin Taif, sune kabilar Saqif. Mun gane bayanin. Ita Atika mahaifiya ce ga Hashim. Hashim kuma menene matsayinsa gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama? Idan mun duba nasaba Annabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim kakan Annabi na nawa ne? Kakan Annabi na biyu. Kakansa na farko Abdul Muttalib, kakansa na biyu Hashim. To mahaifiyar Hashim wacce ake kiranta Atikatu Sulamiyya, ƴar Taif ce. Kuma akwai yarjejeniya tsakanin kabilar mahaifiyar Hashim Banu Sulaym da kuma kabilar mutan Taif Banu Thaqif. Akwai fahimtar juna da taimakekeniya da yarjejeniya tsakanin kabilu guda biyu. Mun gane dangantakar kuwa? Kenan mutanen Taif kawunai ne ga wa? Kakan Annabi na biyu. Tunda kawunai ne ga kakan Annabi na biyu, sun zama kawunai ga Annabin shi ma. Mun gane bayanin. Kenan kai tsaye ba wai kawunai ba ne ga Annabi kai tsaye, amma kawunai ne ga kakan mahaifinsa. Tunda kawunai ne ga kakan mahaifinsa, sun zama tamkar kawunai gare shi. Ko ba komai dai, ya haɗa dangantaka da su ta ɓangaren kakan mahaifinsa. Duk da cewa abun ya ɗan fara nisa, amma dai za su ce jininmu ne. Za su ce yana cikin jikokinmu, ko ba haka ba? Yana cikin jikokinmu. Tunda Hashim za su ce yana cikin ‘ya’yansu. To shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama jika ne na ɗan Hashim. Mun gane bayanin. Wane ne ɗan Hashim? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kuma kaka ne ga Annabi, ɗa ne gurin Hashim. Hashim kuma mahaifiyarsa Taif. To Annabi ya yi la'akari da wannan, yasa ya yi tunanin cewar idan ya tafi Taif zai samu kulawa, za a ba shi dama ya yaɗa da'awarsa, za a ba shi kariya ga duk wanda zai cutar da shi ko ya tsangwame shi, saboda akwai dangi a can. Falamma tawajjaha ilayhim, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fuskance su, ma'ana ya je ga garin Taif, yana ji a ransa cewar tayu Taif din nan ya samu mafaka, tayu ya samu masu sauraro wanda za su karbi abin da ya zo da shi. Falamma tawajjaha ilayhim wa ma'ahu mawlahu Zaid ibn Haritha qabala ru'asa'ahum wa kanu thalathata. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fuskanci mutanen Taif, tare da shi akwai maulansa Zaid ibn Haritha. Bayani a kansa ya gabata. Zaid ibn Haritha bawa ne na nana Khadija, Allah ya yarda da ita. Da suka yi aure tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ta kyautar da Zaid ibn Haritha wa manzon Allah. Yanzu Zaid ibn Haritha ya zama bawan manzon Allah. To da ta kyautar da shi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah sai ya yanta shi. To dama a ka'ida, idan ka yanta bawa, bawan zai zama maulanka. To shi Zaidu maula ne na Annabi sallallahu alaihi wasallama. Annabi da ya fita daga Makka ya fuskanci Taif, tare da shi akwai rakiyar maulansa. Wane ne maulansa? Shine Zaid ibn Haritha. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa garin Taif, bai zame ko ina ba, da wacce take ingantacciya, wacce tun daga wannan lokaci har yanzu garin ya zamanto ana ɗabbaka addinin musulunci. Tun daga wancan lokaci, saboda an yi tafiya kafada da kafada da jagora da malami, suka ce a duk lokacin da aka haɗa kai tsakanin hukuma da malamai, to za a yi nasara gagaruma. Ya zamanto hukuma duk abin da za ta yi sai ta tuntuɓi malamai, sai ta shawarci malamai,
to za a yi nagartaccen jagoranci saboda malamai za su dora hukuma a hanyar da ta dace. To abin da ya faru a Saudiya, kenan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab lokacin da yazo ya fara da'awarsa a Saudiya, lokacin sarakuna suna gefe, malamai ma suna gefe, sautari da dama ma sarakunan suna ganin malaman a matsayin karfan kafa ko kalubale ne gare su. To shi Muhammad bin Abdul Wahhab, ɗaya daga cikin sarakuna da suka gabata na Saudiya, Sheikh Muhammad bin Saud, matarsa sai ta fahimci karantarwar Muhammad bin Abdul Wahhab, matarsa, matar Muhammad bin Saud, saboda ƴaƴanta da kannanta suna zuwa majalisin Muhammad bin Abdul Wahhab suna daukan karatu, idan sun zo sai suna mayar mata abun, sai yana shiganta kadan kadan, sai ta samu Muhammad bin Saud mijinta kenan. Mata suna da tasiri, ta same shi tace wannan malami da yazo yake karantar wannan, ni a shawari na ina ga ka rungume shi mana, ka janyo shi jikinka saboda yazo da alkhairi. Yace Allah da gaske kike, tace wallahi da gaske nake. To shine sai yasa aka nemo masa Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya tambaye shi, me kake kiran mutane gare shi? Yace ina kiran mutane ga alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yace to ba wani abu, za mu yi tafiya kafada da kafada tare da kai, amma ina da ka'idoji, ina da sharuɗa. Menene ka'idojinka, menene sharuɗanka? Yace na kasance ina karban haraji a gurin mutane, karka hana ni. Yace ba komai. Yace ina da ka'ida kaza, yace ba komai. Ina da sharadi kaza, yace ba komai. Sai yace to fito kai karantarwa, ka fito kai da awaka. Da Muhammad bin Abdul Wahhab yana karantarwarsa a ɓoye. To yanzu kuma sarki na wancan lokaci ya bashi iko, ya bashi dama ya fito ya karanta wasa. To sai ya samu dama. To da aka ga sarki ya karbi da awarsa, ya bashi goyon baya, sai zamanto majalisin sun sana makaruwa har da ƴan majalisan sarki za su zo su saurari karantar wasa. To a nan shi Muhammad bin Saud suka tafi, lokacin garin Makka da garin Madina suna hannun wasu sarakuna daban, suka zo suka yaƙi waɗannan garuruwa, suka shiga ƙarƙashin ikon shi Muhammad bin Saud. Shi Muhammad bin Saud ya fito daga yankin Najd, inda headquarters Saudiya take a yanzu, Riyadh kenan. Wannan yanki ne daban, Makka da Madina ma yanki ne daban. Suka yaƙi wannan guri, ya zo ya shiga ƙarƙashin ikon su. To ya zo ya mutu, kusan dai tarihin dai yana da faɗi. Aka samu Saudiya ta farko, Saudiya ta biyu, Saudiya ta uku. To har yanzu dai jagoranci na ƙarƙashin, jagorancin ƙasar Saudiya na ƙarƙashin zurriyar shi wancan Muhammad bin Saud, wanda ya rungumi da awarnan ta Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. To har yanzu kuma wanda yake mufti na gaba ɗaya na Saudiya daga ƙarƙashin tsatson shi Muhammad bin Abdul Wahhab. Muftin Saudiya bai fi wata ɗaya ba ya rasu kwanan nan, kuma tsatsansa ne, yana cikin tsatsansa. Shi sarkin Saudiya na yanzu Malik Salman shi ma tsatso ne na Muhammad bin Saud. Sai zamanto dai kafada da kafada suke tafiya, da malamai da kuma fadar sarakuna. To shi yasa har yanzu ake ɗabbaka addinin Musulunci, kuma malamai ya zamanto suna da kima, malamai suna da kima, karantarwa addinin Musulunci yana da muhimmanci. Yanzu masallacin nan da muke sallah a tsari na Saudiya, limamin masallacin yana da salari daga gwamnati, ladanin masallacin ma yana da salari daga gwamnati. In ka fita waje, duk wani masallaci da ka samu yana da salari, sannan hidima da ɗawainiya, masu hidima da ɗawainiya, masu share masallacin, su gyara masallacin, su ma suna da salari daga gwamnati. Liman ana biyansa riyal 3,000, liman na kamsu salawat, ƙananun masallaci na unguwanni, duk wanda yake jan sallah ana biyansa riyal 3,000. Riyal 3,000 kuma idan za mu kwatanta shi da naira, ya kai naira miliyan 1,200,000. Haka ake biyan kowane liman kowane liman da ka sani ba limamin da ake bashi da kasa da riyal 2000 a masallatan cikin Saudiya gaba daya karka ware wani masallaci ladane kuma ana ba su riyal 1500 kaga kamar ka ce naira 600 malam bala kamar kai din na a ce ana baka 600 a wata alan gumura ma haka banda na aikin sa su malam Isa su malam Ibrahim a ce ana ba su 600 duk wata to la haka abun yake a Saudiya har yanzu da nake magana haka al'amarin yake kuma ba komai ya haifar da wannan ba kamar yadda nake bayani yadda aka tafi kafada da kafada da gwamnati da malamai abin da gwamnati za ta yi sai ta ji ra'ayin malamai da shawarwarin su zan iya bugan kirji ƴan uwa a yau in ce babu wata ƙasa cikin ƙasashen musulmi da ake haddi banda ƙasar Saudiya wanda yayi zina a zo a masa haddi idan mai aure ne a jefe shi idan mara aure ne a masa bulala 100 ni da ido na naga mutumin da aka dauke wuyarsa saboda ya kashe wani dama wan nafsu bin nafsi wanda ya kashe shi ma a kashe shi to a gaba na naga wanda aka kashe shi aka zo da shi aka gurfanar da shi akan guyoyinsa aka daure masa idanunsa wani mutum haka yazo da wata katuwar wuka kamar takobi mai kaifi yana dora sai ga kansa a kasa saboda yayi kisan kai kaga wannan zai sa gobe wani ba zai je ya kisan kai ba saboda ya san mako masa shi ma kashe shi za sannan akwai wanda shi daga gidan sarauta ma ya fito shi ma yayi kisan kai aka zo aka rataye shi za a kashe shi gidan sarauta daga gidan sarauta aka ga da sai a ce a wannan shi a rufa ai shiru babu wannan alfarmar ko daga ina ka fito inda haddi ya hau kanka za a yanke maka haddi Allah akon da aka kashe shi daga gidan sarauta ya fito yayi kisan kai shi ma mota ne yazo da ita ya kada wani aka kama shi aka kai shi kotu alkali yanke masa hukuncin kisa shi wannan ratayen shi ma aka lokacin da aka zo kafin a kashe shi Allah ya taimake shi yace a bashi dama yayi nafila raka'a biyu ya sauko yayi nafila raka'a biyu ya koma kafin a kashe shi yayi nasiha mai ratsa jiki wa duk wani wanda yake tinkaho da duniya da mulki na duniya ko arziki na duniya shikenan aka rataye shi ya mutu kaga shi yayi kyakkyawan cikawa to alhamdulillah me ya samar da haka ƴan uwa yadda ake tafiya kafada da malamai da gwamnati duk da yanzu za a ce ana dan ganin canje-canje to amma dai duk da haka dai alhamdulillah akwai dai sauran tasiri na addinin musulunci a tsarin gwamnatin koda wasu gurare ana samun canje-canje amma tasirin shi yafi yawa kuma ba komai ya haifar da wannan ba tafiya kafada da kafada tsakanin gwamnati da malamai to ina ga ƴan uwa saboda yanayi na lokaci za mu dasa aya a wannan gabar har sai Allah ya kai mu majalisi na gaba abubuwan da muka faɗa waɗanda suke dadai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سيام دياز
نعم
سيام شروع
ايه
يا لو كاتب